sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawowa don gabatar muku da shirinmu na dare. Yau Laraba 11 ga watan Maris na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa shugabanni a kasar Zimbabwe sun fara daukan matakan kariya a kasar don gudun yaduwar cutar coronavirus. Kuma akan wannan batu ne zamu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Haka nan za a ji cewa ma'aikatar lafiya ta Najeriya tana kokarin aiki tare da masu maganin gargajiya. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga kasar Ghana. Daga bisani kuma zamu buɗe muku layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ita ce, shin yaya kuke ganin matakan da wasu suke dauka na kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus? Lambar da za ku kira kamar kullun ita ce, alamar ƙari 1 202 205 655. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Amma kafin nan ga Hadiza da cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau hukumar lafiya ta duniya ta bayyana barkewar cutar coronavirus a matsayin wata babbar annoba ganin yadda cutar ke ci gaba da yaduwa cikin sauri, sannan ta yi gargadin cewa mai yiwa lamarin ya fi yin muni a gaba. Shugaban hukumar ta lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a cikin makonni biyu da suka gabata adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a wajen China ya ninka sau 13, kuma adadin kasashen da abin ya shafa ya ninka ninki 3. Tedros ya ce hukumar lafiya ta duniya ta damu matuƙa game da yadda cutar ke yaduwa kamar wutar daji da kuma yadda ake samun karuwar rashin daukan mataki. Wata babbar jam'iyyar adawa a Mozambique ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta kaddamar da yaki da yan bindiga a arewacin kasar, inda kungiyoyin masu ikirarin Islama suka dade suka tayar da kayar baya. David Simango, shugaban jam'iyyar MDM ta uku mafi girma a kasar, ya ce daukar wannan mataki zai sa kasashen duniya su kawo gwamnatin Mozambique dauki a gwagwarmayarta da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a lardin Cabo Delgado. Tun a shekarar 2017 ne lardin Cabo Delgado da musulmai suka fi yawa ya shiga fama da har-haren kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi waɗanda wasansu ke da alaka da kungiyar ISIS. To labaran duniya ya zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya fitar da wata doka da za ta bayar da damar fara shirin wato sakin dubban fursunoni mayakan Taliban, yayin da rundunar soja Amurka ke fara janye dakarunta daga kasar, wanda wani bangare ne na yarjejeniyar da aka kulla da kungiyar ta Taliban da niyyar kawo ƙarshen yakin da aka shafe kusan shekara 19 ana yi. Yarjejeniyar tsakanin Amurka da Taliban wacce aka sanya wa hannu a Qatar kwanakin 10 da suka gabata ta buƙaci dukkanin sojojin Amurka da na kawancin ƙasashe da su fice daga ƙasar a cikin watanni 14 masu zuwa, bisa sharaɗin cewa kungiyar Taliban din za ta dauki matakan yaki da ta'addanci ta hanyar bin hanyoyin siyasa wajen warware takaddamarta da sauran masu ruwa da tsaki a Afghanistan. Wani mai magana da yawun sojojin Amurka kana Sony Leggett, rundunar sojojin Amurka Afghanistan ta fara rage yawan sojojinta daga kusan 13,000 zuwa 8,600 a cikin kwanaki 135 masu zuwa. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya samu nasarori a kan sanatan Vermont Bernie Sanders jiya Talata a zaɓen fidda gwani da na dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat a jihohi 4 ciki har da muhimmiyar jihar Michigan. Biden, wanda wannan ne karo na uku da yake neman tsayawa takarar shugaban ƙasa cikin sama da shekara 30, ya ƙara tazarar da yake da ita ta zama wanda zai kalubalance shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaben da za a yi a watan Nuwamba, bayan waɗannan nasarorin da ya yi a Michigan inda ke da babban kamfanin kera motoci da kuma Missouri da Mississippi. da waɗannan nasorin nashi yana da matukar wahala ga Sanders wanda ya bayyana kanshi a matsayin mai ra'ayin gurguzu ya iya shiga gaban Biden a neman tiketin jam'iyyar sa ta Democrat na zama dan takararta.
Madalla a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sai yanzu kuma sai fagen rahotannin mu. A wani mataki na kare bullar cutar coronavirus a kasar Zambia, magajin garin Lusaka, babban birnin kasar, Mal Sampa yayi kira ga al'ummar birnin da su daina gaisuwa da hannu. Kiran na Mr. Sampa na zuwa ne bayan da wani hoto ya karaɗe kafafen sada zumunta wanda ya nuna magajin garin da shugaban kasar Echa Lungu da kuma jakadan Amurka a Zambia suna gaisawa da kafada. Abokin aikin mu na sashen Ingilishi Peter Clotty ya zanta da Mr. Sampa inda ya fara da tambayar sa dalilin da yasa suka ce ya rungumi wannan salon gaisuwa da kafada.
I'm sure it's some cultural issues here.
Na tabbata lamarin zai shafi al'ada ta gargajiya, amma a matsayin mu na shugabanni ya zama dole mu hoɓɓasa mu dauki wannan mataki. Na faɗa musu cewa ba su da wani zaɓi da ya wuce mu daina gaisawa da hannu. Tuni na riga na fara gaisawa ma da ma'aikatana ta wannan hanyar. Sannan a karan farko mun yi irin wannan salon gaisawa ta karaka faɗa da shugaban ƙasa Dr. Edgar Lungu. Kuma tuni hoton ya karaɗe ko ina. Na tabbata kowa zai fara idan suka ga magajin gari da shugaban kasa ma ba sa gaisawa da hannu.
The mayor and the president are saying we don't shake hands.
What kind of media campaign has the Lusaka city?
Wa'anne irin matakai na wayar da kan jama'a hukumar Lusaka suke dauka wajen ganin sun fadakar da mutane? Kuma wane irin shiri kuka yi don tunkara wannan cuta ta coronavirus?
And the preparedness to combat it.
Well, starts here. First of all, we're having our own host.
Da farko akwai tsoron matakan da muke dauka a halin kuma da ake ciki muna fuskantar matsalar karancin kuɗi, saboda haka abu mai wuya ne mu yi ta fadakarwa a kafafen yaɗa labarai da sauransu. Shi yasa muka dauki wannan salo na gashin kai, domin koda akwai kuɗaɗen za a iya kwashe watanni kafin majalisa ta amince a yi amfani da su.
How prepared is the city of Lusaka?
Yanzu kamar wani irin shiri birnin na Lusaka yi domin tunkarar wannan cuta, domin shine birnin da yake da kafofin da aka fi shiga.
Lusaka is the main entry point.
I must be honest, yes, as mayor I'm a bit scared.
Gaskiya ba zan boye maka ba, ni kaina tsorace nake, saboda jiragen Afirka ta Kudu na sauka a filin tashin jirage na Kenneth Kaunde sau bakwai a kowace rana. Sannan jiragen Kenya ma na sauka sau biyu a kullum. Haka ma jirgin ƙasar Ethiopia shi ma yakan sauka sau biyu a kullum. Ga kuma jirgin Emirates da ke sauka sau ɗaya shi ma a kullum. Kaga kuma waɗannan jirage na zuwa ne daga ƙasashen da yawancinsu an samu ɓullar cutar COVID-19 ko kuma suna cuɗanya da ƙasashen Turai ko Asiya ko Amurka. Saboda haka gaskiya muna fuskantar haɗarin samun ɓullar cutar. Abin da yasa kenan muke tabbatarwa sai an gwada yanayin zafin jikin duk wani fasinja da ya sauka.
To check the temperature of every passenger arriving.
Tana kyauta. Masarar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiya tana yunkurin baiwa masu ba da maganin gargajiya horo kan yadda za su inganta aikinsu a Najeriya don tabbatar da sahihancinsa. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta haɗa mana wannan rahoton.
Ma'aikatar lafiya a Najeriya ta ce za ta kafa wata cibiya ta bincike da har haɗa magunguna daga itatuwa da tsirrai don magance cututtuka a tsakanin al'umma. Darakta mai kula da sashen magungunan gargajiya a ma'aikatar lafiya ta Najeriya, Hajiya Zainab Sharif, ta ce ganin yadda magunguna da ake samu daga itatuwa da aka sani na gargajiya ke yin tasiri wajen magance cututtuka, yasa tun farko aka sanya shi a manhaja da ake koyarwa a wasu jami'o'in Najeriya.
Gwamnati so take mu kafa Institute of Traditional and Complementary Medicine. Minister dinmu ya bada approval amma da hadin University of Benin da farko a Nigeria. Shi yasa mu ma yanzu a department dinmu muna da division da za mu training masu maganin gargajiya. Sai muka lissafa su cikin kashi uku. Na kashi ɗaya mun ce musu primary wanda ba su da ilimin turanci amma suna da ilimin gargajiya. To irin wannan za mu koya musu basic abubuwa da ya kamata su dace, wanda zaka ga in ka je gidan mai bada maganin gargajiya kaga kasan ta iri sirri to ai wannan mu mun san cewa maganin ma sai ya ƙara cuta to za mu koya musu abin da ya dace ka yi ka gyara gurinka ka daura maganinka secondary group su ne wanda suka yi dan boko to wannan su ma za mu koya musu su gane jikin mutum ya yake saboda baka gane jikin mutum bai ba za ka gane ya maganin yake amfani to akwai tashari tashari su ne ƙwararru wanda suke da degree saboda amfanin maganin mu da yadda yake a jiki daban yake da na pharmaceutical drugs
a yanzu haka an samu ci gaba wajen harhada magungunan da ake samu daga itatuwa da ake da su a nan gida da kasashen waje inda wasu masu maganin suka dukufa wajen gudanar da bincike kan alfanun su suke kuma taimakawa jama'a ake samun waraka na yi tattaki zuwa garin Kefi a jihar Nasarawa don duba irin wannan cibiya da ake sarrafa magunguna daga itatuwa da tsirrai shugaban cibiyar Dr. Adamu Ahmad Bunkau yace ya samo ilimin harhada magunguna daga kasashen duniya da daban-daban kuma ya gane cewa duk cututtukan da ke duniya suna da magani
kai jinyar jikinka ya zama yadda Allah ya halicce shi dama bai yi kana ganin ciwo ba so Allah ya yi hikiman da jikinka zai kare kansa da kansa misali ni yanzu irin karatun da naje nai mu ba mama kiran namu magani abubuwa ne na abinci wanda ake hadawa sai muka ce to bari mu zo mu har hada abubuwan da ya kamata dan adam ya dinga ci saboda idan yana ci din insha Allah zai balance jikinsa
daga garin Kefi na leka cibiyar evangelist Joel Hamajil daga Shaka a garin Lafiya wanda yake gudanar da addu'o'i yake kuma bada magani musamman wa waɗanda suka samu tabin hankali
kamar ni da na kwaranta a gefen maganin gargajiya nayi course a karkashin Ubandoma na Ibi wanda yana karanta da gefen sashin Turawa domin ya gyara aikin da nake yi shi yasa nakan kira ku wanda lokaci cewa yan uwa na masu maganin gargajiya duk ciwon da kun san ba gefen ku bane ku tura ma likitoci ai idan yanzu gwamnati zai ce a hada mu domin a bude mana hanya a nuna mana yadda za a yi tafiya tare yana da kyau
wasu da nasarar suna jinya waɗannan cibiyoyin maganin sun bayyana gamsuwa da irin jinya da suka samu wanda suka ce ya bambanta da na wasu masu maganin gargajiya da ke bada maganin da ba shi da adadi Zainab Babaji muryar Amurka daga Kefi jihar Nasarawa Najeriya
ta gaida Zainab Babaji da wannan rahoto Masararo yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 4:42 yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyin ku tambayar mu ita ce shin yaya kuke ganin matakan da wasu suke dauka na kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus lambar da za ku kira kuma ku bayyana ra'ayoyin ku ita ce 1:202:05:55 kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar amma kafin nan a shakata da wannan wakar
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku lambar da za a kira ita ce 202 205 6555 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 6555
samu daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.
Yake kawo mana ainihin cututtuka a duniya gaba daya to sa'an nan kuma kamar yanzu aka ce gashin masana abin kuma sun ce ga yanda za a bi a kare to sai a kokari musamman da suka ce wanke hannu wajen wasu abubuwa da sai a kare lafiya to ya kamata mu rika bi kan mu ce wannan abin ai mu rika sakaci da shi a'a da abin da wato masana suka ce ga yanda za a bi mu kare to mu kokari insha Allah
to ya kake kallon matakan da wasu suke dauka na kin shan hannu ya kake kallon matakan da wasu suke dauka na kin shan hannu da mutane domin kare kansu daga cutar
yau to ne misali wannan kin hannu da mutane suke ni kamar ina ganin a ra'ayina duk baki ne zai kawo mene ainihin kin wato daukan wannan ba kaga kenan kamar mu da addinin mu na musulunci kaga ai gaskata da kuma ba kan karamin ko ni zunubi ne tsakanin ku to kuma kenan gwanin kokarin cewa kar ka samu laifi akan wato zunubi ai wannan
cuta
kuma sai ka zo ka rasa wani garaba ta sai ne kawai
To malam Bukar kaji maudu'in mu menene ra'ayinka?
Eh ana hakika ya kamata jama'a su ji garo ne likitoci.
To baya ga haka fa.
Eh game da in sai ba da hannu kuma wannan ina ga wannan ba shi bane mutuka.
To amma kuma masana sun ce cutar kwayar cutar ta ana ya kamata mutane su rika wanke hannunsu akai-akai domin kada ya kasance suna dauke da kwayar cutar a hannunsu.
Eh wannan kuma haka ne gaskiya wanke hannun yana da kyau lokacin da za a ci abinci a wanke kuma hannu kuma sake wankewa kuma duk wanda haka yana da mutum in ka ma'amala da su kuma su misali su ma su wanke hannun kana da kyau.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai daga jihar Taraba wake kan layi.
Malam Muhammadu daga Taraba.
To malam Manu menene ra'ayinka kaji maudu'in namu na yau?
Eh ai na gaskiya wanke hannun ba zai wani tasiri ba.
To me yasa?
Saboda an ya ko da an ce iska ne har ake kan wanke shi ba a numfashi.
Eh amma kaji masana abin da suka ce.
Eh to a mun sanar kan kuma ta ai suke tunawa sun ci abin iska yana iya shi.
To mun gode sosai malam Manu da wannan ra'ayi naka daga jihar Taraba kuma bari mu lula jihar Kaduna wake kira daga garin gwamna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wake kan layi.
Abubakar malam cikin kare karamar hukumar Kobo a nan jihar Kaduna Najeriya.
To malam Abubakar kaji maudu'in mu na yau menene ra'ayinka?
Na ji mawari Allah ya saka talakai to zahiri ni ina ga kamar a takaice dai duk abin da raga ana gudun shi to tsakani da Allah ko ni tsakani da Allah tunda na ga ana dai wannan abu wannan cutar abin tsoro ne to ni gaskiya ran tsoron yin hannu da mutane wanda ban san su ba tsakani da Allah wannan saboda tsoron wannan cuta
haka
ni a takaice kenan wannan ra'ayi na Abubakar malam nan cikin karkarun hukumar Kobo.
To godiya muke malam Abubakar daga jihar Kaduna ko bari mu koma jihar Katsina wake kan layi daga Katsina.
Ina magana da Comrade Sadiu San Dan Dagoro dan kungiyar muryar na Karishan jihar Katsina.
To Comrade Sadiu menene ra'ayinka kaji maudu'in mu na yau?
Yau wani ji maudu'in a gaskiya ni kira da zan yi daga al'umma ne duba da yanayin wannan cuta gaskiya ba ta da bata da sassabci ya kamata al'umma da kamar mu musulmai yadda cewa ko da yaushe wajen sallah akalla zamu wanke hannu so biyar ya kamata hatolaji da shi inda muka shiga ya kamata ake mun kare lafiyar mu da iyalin mu da dangin mu da tananu wanda ma ba su saurare radio sannan ina kira ga al'umma da Allah da a ringa saurare radio domin a ringa jin yadda ake kiyaye lafiya da wannan corona virus da fata Allah ya majira radio America albarka na ji dadi ba
ta samu bayyana gode barka ka dai yawa muke sa muka samu har yanzu daga jihar Katsina
assalamu alaikum Nafi'u Usman ne daga nan Yardaje Zangon Daura
wa alaikum assalam mallam Nafi'u menene ra'ayinka game da yadda mutane suke dauka wasu irin matakai da mutane suke dauka don kare kansu daga kamuwa da cutar corona virus
na'am to domin Allah ina goyen bayan sauran wasu wato ra'ayoyi kan amma kuma wasu na rihin dai da mutane ina ganin wannan ba mataki bane wanda yake za abin nan saboda addinin mu ya hore mu da mu gaisa da dan uwan mu amma sauran inda likitoci sun ba da shawarwari cewa duk abin da kai gurgudu sun gaisa da sauran abin nan zaka ci abinci ka wanke hannunka da sauran su ya kamata wannan duk a dau mataki
koda mutum ma zai kamu da cutar idan kasancewar masu masana sun ce a dinga wanke hannu akai-akai kuma cutar na hannu na kasancewa a hannun mutane na iya kasancewa
wato na iya kasancewa tunda sun ce duk abin da ka mutum ya taba hancin shi ko ya taba wani yawun shi haka idan ya taba ka kai ma ka kai bakin ka ko kai idan ka aga wannan kana iya ainihin samun matsala
haka
ne da fa na'am
to ba mun gode sosai
ina godiya da fatan Allah ya saka muku da alkhairi wannan shirye-shirye kuma na so in kira ku tun da daɗewa wallahi ban samu dama sai yau ba
mun gode sosai mallam Nafi'u da wannan ra'ayi naka kuma sauraro har yanzu dai layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan wannan maudu'i namu har yanzu dai daga jihar Baucin wa muka samu daga birnin Yakubu wace kan layi to da alamu mun rasa wannan layi
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh wace kan layi
Hajji Aisha sunana Alhaji Musa Garo mai radio da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya daga kanan dabo domin gobe so muke mu ga shiga sarkin mu cikin fada da yardar Allah.
To Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka game da irin matakan da mutane suke dauka don kare kansu daga kamuwa da cutar coronavirus?
To alhamdulillah na farko dai ya kamata al'umma su tsoron Allah na farko kenan na biyu su irin wayannan abubuwan da Islam idan yazo mutane su dage da addu'o'i domin idan duk abin da kake ko ba ga Allah Allah sai ya baka mafita irin wannan wasu rashin gaisawa da mutane da wasu abubuwa wai da a ce gaisa da kafada da sauransu yanzu gaisa da kafadan ba za ka iya shaɗan numfashin mutum zaka kawai je mu koma ga Allah mu cigaba da addu'o'i da tashe ne muku fatan alkhairi shugaba Iliyasu ne shayi a garkin Daura ya ce na dindina muku
to mun gode sosai Alhaji Muran Garo da kuma wannan kira za mu dakatar da daukan wayoyinku muna godiya da wayanda suka samu dama da wayanda ba su samu dama ba sai kuma gobe idan Allah ya kai mu masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin wasanni daga kasar Ghana
wasanni a takaice
sabon hukumar kwallon kafar kasar Ghana ba za ta samu halartar taron hukumar kwallon kafar duniya na farko ba saboda dakatar da wannan taro da aka yi a dalilin yaduwar cutar tari na corona virus wannan cuta da ya sanar da na dakatar da taron wasannin motsa jiki a cikin su har da wasan kwallon kafar da a wasu wuraren a boye ma ake yinsu an nuna dai damuwa game da kiwon lafiya da kuma halin da mahalarta za su shiga tare da haramcin da aka ayyana na tarin kasashe wanda ya sanadin takatar da wannan taro na hukumar kwallon kafar duniya. Hukumar ta FIFA ta sake tsara wannan taro daga ran Juma'a 5 ga watan Yuni shekara 2020 zuwa Juma'a 18 ga watan Satumba shekara 2020 a birnin Addis Ababa kasar Ethiopia. Hukumar kwallon kafar Afirka CAF a takaice ta bada sanarwar cewa duk wasannin da ta shirya za su gudana kamar yadda aka shirya duk da barkewar cutar coronavirus. Kuma akwai wasanni masu muhimmanci a cikin kasar inda hukumar ta naci cewa Afirka ba ta zama wuri mai hatsari na wannan cuta kamar sauran wurare ba. Baicin wannan sanarwa hukumar ta kwallon kafar Afirka ta faɗa cewa sai dai za ta yi la'akari da yin waɗansu wasannin a kunkume ba tare da bari ɗan wasanni su shiga kallo ba a cikin wasu ƙasashe kamar yadda waɗansu ƙasashe suka bayar da sanarwa a matsayin mataki na yaƙan wannan cuta mai kisa farab ɗaya. An dai shirya gudanar da gasancin kofin Afirka na wasannin cikin gida ne a ranar 4-25 ga watan Afrilu a kasar Kamaru, yayin da za a gudanar da jerin wasannin share fage na shiga gasancin kofin Afirka na shekara ta 2021 shi kuma a ƙarshen wannan wata. Kuma sai a santi kwata-kwata faɗi daga aran da ta ɗauka akan tsohon mai koyar da club wasa Cike Akono game da yadda suka sallame shi a watan Yulin shekarar da ta gabata a bisa kuskure. Kuma sai a san kiko da ake walaka ne da Pakistan Warriors za su biya coaching din mai baiwa Black Stars koro abar kuɗi mai yawan gaske saboda sun lalata kwandila da ke tsakanin su. Wannan ya biyo zama da hukumar kwallon kafan kasar Ghana ta yi ne cikin watan Oktoba shekara ta 2019 da kuma ta sami club din da laifin karya kwandilar da ke tsakaninta da mai horar da Black Stars wasa yanzu. Jordan Ayun ne zama dan Ghana wanda ya fi saura zira kwallaye a raga a tarihin Premier League din kasar Turai. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Sake ga Ridwan Abbas. Yanzu kuma muna dafta sallama da ku, amma kafin nan ga Hadiza da kanin labarai.
Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana barkewar cutar coronavirus a matsayin wata babbar annoba ganin yadda cutar ke ci gaba da yaduwa cikin sauri, sannan ta yi gargadin cewa mai yiwa lamarin ya fi yin muni a gaba. Shugaban hukumar ta lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a cikin makonni biyu da suka gabata adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a wajen China ya ninka sau 13, kuma adadin kasashen da abin ya shafa ya ninka ninki 3. Wata babbar jam'iyyar adawa a Mozambique ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta kaddamar da yaki da 'yan bindiga a arewacin kasar, inda kungiyoyi masu ikirarin Islama suka dade suka tayar da kayar baya. Tun a shekarar 2017 lardin Cabo Delgado da musulmai suka fi yawa ya shiga fama da hare-haren kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi waɗanda wasansu ke da alaka da kungiyar ISIS. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya fitar da wata doka da za ta bayar da damar fara shirin sakin dubban fursunoni mayakan Taliban, yayin da rundunar sojan Amurka ke fara janye dakarunta daga ƙasar, wanda wani bangare ne na yarjejeniyar da aka kulla da kungiyar ta Taliban da niyyar kawo ƙarshen yakin da aka shafe kusan shekara 19 ana yi. Yarjejeniyar da na tsakanin Amurka da Taliban, wacce aka sanya hannu a Qatar kwanaki 10 da suka gabata, ta buƙaci dukkanin sojojin Amurka da na ƙawancin ƙasashe da su fice daga ƙasar.
Ta masu sauraro, a nan za mu ƙarƙar shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan izinin Allah ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta karanto mana labarai, sai Julie Levels Fashion WhatsApp ta ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan ku kwana lafiya. Ma'assalam.